الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله. Yan uwa kaman dai yadda aka sani aka yi alƙawari cikin wannan wata wanda ake ce da shi Rabi'u al-Awwal ana karanta littafin istosi sunan littafin dai at-tahziru min ad-da'iya min al-qisas al-wahiya at-tahziru min ad-da'iya min al-qisas al-wahiya wanda ya dawo giljin rubuta shi shine Aliyu ibn Ibrahim ɗaya daga cikin manya-manyan malamai dakatarori akan ilimin hadisi ilmul musabala hadi genango yanzu muna bisa kan kissa wanda take nuni cewa a riwayal sun nuna cewa kaman yanda ibnu iraq ya kawo a cikin tanzihus shari'a sun nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a lokacin da aka yi isra'i da mi'raji da shi ya huce har sama ta bakwai ya je sun zance da Allah gaba da gaba ma'ana har ya ganshi da idanuwan shi to malam bayan ya kawo wannan riwayi ya nuna cewa a cikin riwayi dukkan babu abin da yake cikin da ya magariyata sanan he ka kuma ta wata hanya daban ai aka samu daga wani sahabi wanda ake ce da shi Abi Sa'id al-Khudri sai aka rawaito rijalus sanadikin a ƙarshe malam haddu ya kawo hujja cewa rijalus sanadikin mana abinda aka samu a daga Abi Sa'id al-Khudri go wanda shi kuma wannan wani malami ne ya kawo ko rige daga cikin malaman takariji wa rawaito wannan riwayi ta Abi Sa'id al-Khudri akwai Abdurrahman ibn al-Jawzi go ya rawaito a cikin al-Ilalul Mutanahiya fil Ahadith al-Wahiya go bayan shi kuma haddu wane ya kawo al-Imam az-Zahabi ya kawo a cikin Mizanul I'tidal go ya ce daga ciki akwai wani mutum ana ce da shi mene Yazid ibn Harun masha Allah Hammad ibn Zaid ko kuma ce ba ya kawo riwayal Hammad ibn Zaid ya ce wannan mutumin makareci ne wanne ke ne yake ni shine Abu Harun al-Abdi ko huwa Umara mene bunu zuwai yace makareci ne bayan wannan al-Imam an-Nasa'i yace makareci ne ko al-Imam ad-Darqutni yace makareci ne al-Imam al-Bukhari a cikin Abu'afa as-Sagir al-Imam ad-Darqutni cikin Abu'afa wal-Madrujina al-Imam an-Nasa'i cikin Abu'afa wal-Madrujina haka Ibn Hibban a cikin al-Majruhina a Hausa dai riwayar ma da aka samu ta bin wanda aka jingina dai zuwa Abi Sa'id al-Khudri mun ce jingina saboda a riwayar ta aka yi wa ruwaya an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu kaga wa ruwaya wanda abinda malaman hadisi suke ta sigatun min siyagi tamarib siga ce wanda daga cikin sigogi na rashin lahiya mai rashin lahiya saboda jahalatul ayn da jahalatul hal saboda waye ya rawaito daga Abi Sa'id al-Khudri bayan an san shi kuma ya mutunkin yayi yanzu kenan mataki bi ake bukata dai ma ba samu ba kalmu ja lokaci dai wannan kissa wanda aka ce wai an rawaito daga Abi Sa'id al-Khudri to wayannan manya-manyan malaman hadisin irin su Abdurrahman ibn al-Jawzi irin su al-Imam al-Bukhari irin su al-Imam an-Nasa'i irin su al-Imam az-Zahabi irin su al-Imam ad-Darqutni go irin su Ibn Hibban sun ce wannan riwayal qariyat saboda daga ciki sun kama qariyata guda uku daga ciki da wanda muke kan shi yanzu dan kar mu koma wata magana shine sun ka cewa marawitin da yace ya ji daga wajen shi wanda yake bada labar ma'ana wanda ana cewa kenan shi ya ji daga wajen wanda kuma yayi daga wajen Abi Sa'id al-Khudri go to malamai suka ce tataccen makareci ne har suka nuna mu cewa banda sunan shi da kirki ma yana da kiranye kuma yana da alkunya alkunya shi shine Abu Harun me lakabin shi Ulaylat banda wani hadu ana ce mishi mene al-Araji a can gaba Ibn Hajar yace saboda shi kin gurguru ya ƙara hudum ku kenan wata sifa daban wanda a baya ba a kada ba a ƙarshe yace shi wannan Yahya ibn Ma'in yace laysa bi shay'in Ibn Hajar al-Asqalani Yahya ibn Ma'in da aka tambaye shi aka ce wai me zaka ce dangane da wani mutum wanda ake ce da shi wane Abu Harun wannan kenan mun dauke shi da alkunya go sunan shi na girgi mene Ummaratu ibn Juwayn yace laysa bi shay'in kai wannan ba komai bane yace wannan ba aiki da shi Ibn Hibban ya kashi cima a cikin al-Majruhina yace Ar-Rabi' ibn Badr At-Tamimi As-Sa'di ya kawo bayani ya kawo bayani yace yana rawutowa a dasan ƙarya daga wajen mutanen kirki banna so mu maimaita abin da ake faɗi kaga anan kun ba komance ba a illa alwarko ya fadi me illa alwarko go marawitan magariyata ne illa ta biyu a cikin shalu akwai mene marawuci wanda yake magariyata illa ta uku ita ma me aka samu a yanzu idan za mu shige ta kenan go na'am to malamin yake cewa shi wannan hadisin wanda aka dangana shi zuwa Abi Sa'id al-Khudri a riwaya ta biyu kenan go ga wannan kissa ina riwayar farko ta huce kenan go yake cewa daga cikin illoli wanda suke nuna cewa wannan hadisin la yahillu asala ko kuma kamar yanda shi al-Imam Ibn Hibban yace la tahillu mine riwayatihi go kwata kwata ma riwayar wannan hadisin bata halatta ko waye ma in dai har ya san cewa yazo daga Umar ibn Juwayn ko wanda ake mishi alkunya da Abu Harun ko wanda ake mishi laqabi da Ulayla ko kuma al-Araji ita to in dai ka samu labari akan wannan mutum wanda kwararrun malaman hadisi suka ce magareci ne to kai kanka yanzu da ka samu labari to bai halanta ba kai riwaya daga wajen shi ko ka kawo hujja da shi mai ne yake to al-illatu salisa illa ta uku mun sai illa mun san menene a Hausa kenan ko matsala matsala ta uku wanda ta wajabta cewa dole ne ma ayi watsi da wannan hadisin sanan ba aka hujja da shi shine daga cikin marawutan akwai wani da ake ce da shi rawwa gona musafir kuna gane didi a cikin riwayar akwai dai wanda ake ce da shi mene rawwa al-imamu Daraquduni a baya kar ku mance yake cewa haddathana Abdullah ibn Abdul Samad go gona al-Mu'tadi go yace haddathani rawwa gona musafir Abdullah ibn Abdul Samad ibn al-Mu'tadi shi kuma ta haddathani rawwa gona musafir to mene yake cewa illa ta uku ma'ana matsala ta uku wanda take nuna cewa wannan hadisin wanda yake nuna cewa manzon Allah yayi zance da Allah a bisa kan shunhudal Allah ta kudara a hutun sama ta bakwai kuma yaga Allah idanuwa biyu ma'ana da idan shi guda biyu yaga Allah yace wannan kissal ƙarya ce daga cikin ƙaryan sai ka illa biyu yace kuma ga illa ta uku shine rawu bunu musafir mali yace in kana so ka san waye rawu bunu musafir yace to kadiba ka gane yace aure da al-Imam al-Bukhari al-Imam al-Bukhari sayyidul muhaddisina ya kawo shi a cikin wani littafin wanda ake cewa shi Abu'afa as-Sagir a tarjuma ta 120 Abu'afa as-Sagir a tarjuma ta 120 wa kala al-Imam al-Bukhari yace rawu bunu musafir Abu Bishr ana ce da shi rawu bunu musafir ana mishi alkunya da mene Abu Bishr ma'ana baban Bishr yace tarakahu Ibn al-Mubarak wa gairi Abdullah Ibn al-Mubarak sai daga cikin manya-manyan tabi'ai waɗanda suke da daraja a idanuwan manyan malamai Hasanul Basri Ibnul Mubarak Mujahid al-Imam Qatada Sa'id Ibn Jubair al-Imam Sha'bi to ai an gare mu to in ka fadi wannan suna da daraja a wajen malaman hadisi saboda duk wata riwaya wanda za a tabbatar to in an samu daga wajen waɗannan guda shiddan da na zana to an gare babu bincike to Abdullah Ibnul Mubarak wanda ya rubuta littafin Kitabuz Zuhd wanda ya nuna cewa a shari'a ta addinin musulunci ga hanyar da zaka buga gujiya duniya amma ba irin hanyar sufi ba yana so ka gane dauke mutane daga bin tariqatus sufiya ga lura ila tariqatus sunna ya kake zuwa bin sunna ta manzon Allah al-Imam al-Bukhari yace to wai ku tsaya ba wai mu bane muka soke shi a Abdullah ibn al-Mubarak wanda ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tabi'ai yace wannan an hwasa a kirki ba karban riwayar shi kai yace ba ma shi ba wa gairi da wannan shi wannan kenan wa farka shi kenan illa ta wurba da Imam al-Bukhari na biyu wa auradahu al-Imam an-Nasa'i al-Imam an-Nasa'i ya kawo wannan mutum ku rika rikewa mutum kin wani ake ce mishi rawu gunu musafir a cikin az-zu'afa wal maturukina a tarjuma ta 192 wa qala bayan al-Imam an-Nasa'i ya hakaito sunan shi da al-kunyar shi da laqabin shi sunan shi na kirki wanda aka yanka mishi rago da alkunya shi a ce baban wani da laqabin shi da sunan shi na kiranye sai yace rawu ibnu musafir maturukul hadis wannan wanda ake ce mishi rawu ibnu musafir ai maturukul hadis in dai akan hadisi ne ya bada labari yace ya ji wani ya ce daga manzon Allah yace ba aiki da shi kuma in kana so a ƙara maka bayani yace basiriyun kuma dan basura ne idi ka lura galibi duk wannan marawutan hadisi zaka dai yan kirage shine na ce muku a lokacin sa al-Imam al-Bukhari sun wasile sal Imam an-Nasa'i sal Imam Malik Shafi Ahmad ibn Hanbal duk inda kaje neman ilimi in dai baka je ba Iraki ba daukan ka akai yawan ilimi saboda arabtin nan bazu ce ta ilimin hadisi duk wasu malamai wanda ka sani kima wanda ake yaban su cewa sun yi ilimi na hadisi sun kai magwara to duk a can zaka same su ba ina ne dukkan su ba galibin su Allah ka dardar da mu. Daga Imam An-Nasa'i ma yace Rawu Ibn Musabir Maturukul Hadis Basiriyun. Na uku wanda ya fara illata shi ko wanda ya fara sukan shi daga cikin manyan malaman hadisi a zaman Zanubi al-Imam al-Bukhari bo da al-Imam An-Nasa'i shine wa awrada huddara qudni fi bu'aba wal maturujina. Al-Imam Dara Qudni ya kawo shi wannan mutumin wanda ake sai da shi Rawu Ibn Musabir a cikin wani littafin shi wanda aka yi sani da Abu Afa'u wal maturukina a tarjuma ta 225 yace wa lam yuzkar shay'an anhu ai ba a bada labarin komai ma inda daga wajen shi duk wani abu wanda ka sani inda daga wajen shi ba ma yace ba annabi yace kawai inda labari daga wajen shi ne yace ko galka bada labari mimma yadullu ala annahu matarukun wannan magana da kanta tana nuni cewa ashe wannan mutum shi a wajen Imam Ad-Daraquthni ba ma yi a bangaren hadisi ba duka mazantan shi ne sibiri ne didi kaga su wancan ashe sun mashi sauyi su abinda suke cewa in dai akan riwaya to an wasa aiki da shi shi kuma Imam Ad-Daraquthni yace ai gyara mashi ne suka a duka zance wanda za a ce wani ya bada labari ba yi hadisi ba kawai in dai aka ce Rawu Ibn Musabir yace me da zantan shari dai kawai gariya ce fil qa'idati allati awradnaha aniban ko kace kama huwa mubayyinan fil qa'idati allati awradnaha aniban kaman yanda abu ne wanda yake a bayyane a cikin qa'ida wanda muka kata dazu yana ne hijiya qa'idal al-imam ad-daraquthni kawai a cikin wannan littafin nashi abu aba wal maturukina in ya jero sunan da suke fara dara to in ya sayo ka to kalkar ka jira wani ya soke ka kalura in ya sayo ka kawai da ya hada soke ka ai mun karanta qa'ida tibi mun ganta to nan emi ne yema da yace al istintaj sakamako kine al istintaj ba sakamako min hadha tahqiq a wannan tabbatar su wanda akai dangane da manyan malaman hadisi wanda duniyar ilimi inda kace su waye manyan malamai a duniyar ilimi dole kan zaka zane ka sa Ibn Hajar al Asqalani dole zaka sa mine al Imam Ad-Daraquthni dole zaka sa wane al Imam al-Bukhari dole zaka sa wane al-Imam Az-Zahabi ko kuma manje yayi magana ko bai ba dole zaka ci al-Imam Suyuti ko ma sauran ma wanda ba aka ba magana su aka a gaba irin su Ibn Salah irin su al-Imam al-Khabibi al-Baghdadi a gaba su ma za aka magana su to yace to wannan dai duk wanda ake ji a ilimin hadisi ya nuna cewa wannan hadisin wanda ake cewa wai manzon Allah ya huce sama ta bakwai wai hali yayi zance da Allah shi wai hali ya ga Allah shi da idan shi guda biyu na jikin gangan jikin shi yace wannan hadisin duk hanyar da ka biyo hadisi ne na ƙarya babu wata hanya ɗaya ta wanda take nuna cewa wannan hadisin ya inganta kuma ka lura da wani abu a gaba zai kawo fa hadisai sahihai wanda suke nuna cewa shi annabin da bakin shi aka tambaye shi kaga Allah ya ce ban gani ba a gaba zai kawo hadisai sahihai cewa bakin ina annabi ya tsaya kaga su tabin ne suke bada kaga shi kuma a daga wani wasahahu al-Bukhari wasahahu Muslim wasahahu Ibn Hajar al-Asqalani wasahahu Ad-Daraquthni wasahahu An-Nasa'i waz-Zahabi wa kaza wa kaza su kuma nan wa da'afahu wa kazzabahu matruku sayyibul hibr daga ga duka babu yabo daya ma malai yake cewa min hadha at-tahqiq a wannan tabbatar su da aka yi ta baya ya tabayyana anna al-qissata wahiyatun aiba ya bayyana cewa dole ma a gane lalle wannan kissar ƙarya ce hallo me yasa yace hallo saboda ta farkon ma ita ta farko ko rike daga wajen waka samu wa fita su da ita wai ni diko kuma eh yau a wai daga wajen ina aka ce an samu ta ta bi busa wadi ba sahabu wai ina so wai wanda ya fara ka wannan suke nan fuso da wasu abin da sun ce waruya kenan su ake a gane cewa to wai waye ya kawo ta eh a ba ku gane wannan ai hanya ta biyu hanyar farko a wannan eliti ba zai ne gaishe ma Abdullahi dan Abbas barakallahu fik kana da gaskiya a wata riwaya akwai shi anan ma akwai shi daga Abdullahi dan Abbas suka ce ko to hanya ta biyu zai daga wajen Abdullahi dan Abbas riwaya biyar wato kullu a war gogo to shikenan wanda hanya ta biyu tunda shi wancan ai na ga muku cewa indai an samu riwaya a wajen mutum guda ko ta hanya goma a nawa ake daukan a dai ake daukan mun gane yanzu hanya ta biyu shine Abi Sa'id al-Khudri mun ji riwayoyin da aka jingina sai zuwa Abdullahi dan Abbas wanda suka ce wai har akwai littafi sabbatun wanda ake jimin shi menene al-Isra wal Mi'raj lil Imam Ibn Abbas. Wailatan wai an samu wai labar Isra'i wanda manzon Allah ya tafiye shi daga Makka zuwa Baitul Maqdis, kuma daga nan aka mishi wata gora. Ga wannan duk mun tabbatar su da haka. Hal ya huce sama ta bakwai, to gashi inda kariya take. Hal ya iske shi hudal Allah, suka yi zance da Allah, suka gana, suka tantamna. Hal ya ga Allah da idanuwan shi, to gashi inda kariya take. To mun gane cewa wannan kissa da makaranta ta baya mai malaman hadisi suka ci akan ta, ta inganta ko ba ta inganta kissa ce ta kariya go. To malam yake cewa min hazat tahqiq, a wannan tabbata so da ya tabayyana annal kissa da wahiyatan aidan, ya bayyana ashe zamu gane ita ma wannan kin kissa ta bin kariya ce. Min hadisi abi sa'id, wanda wai aka ci wai hadisin daga abi sa'id al-khudri, wa annaha mubtara. To mu gane da cewa kissa kage ne aka daga al-iftira ala abi sa'id, an kirkiri ƙaryar ne, an jingina ta akan abi sa'id, kama huwa mubayyinan, kama yanda wannan abu ne wanda yake a bayyane. Wa anna sanada musalsalun bil illa min al-kazzabina, lalle in ka diba sanadin za ka ga rijalus sanad, kin da aka in an ce musalsal mun gane ana nufin isnadi, daga wani daga wani daga wani, in an ce musalsal a larabci haka ina haka da kake kai kurtu haka ya gamu, to shine diba a wannan kurtan haka za kai haka kai haka. To shine da aka biyo wannan kuratun daga wani daga wani, ya aka same shi bil ilal, yana da illoli mai illolin wa'inda aka jero su a tsakanin su dukan su makareta ne, ko kuma a wani bai ji ba daga wani, ko kuma da wani da wani ba zamanin sa guda ba, ko kuma wani a makareti ne, ko wani yana da yawan mantuwa. Malam yake cewa wa anna sanada musalsalun bil ilali min al kazzabina wal matrukin, abinda yake cikin rijalus sanad ke in ka diba duka an saka shi, ko an koro shi ne, ko an jero shi ne, abin da yake cikin su kawo makaryata wanda basu da aiki, hek kirkirewa zance su jingina ke zuwa ga manzon Allah abin da ba a yi ba, kuma da wanda an hasu karbar riwayar su saboda wasu manyan illodi daga gare su. Fal qissatu min hadha at-tariq tazidu al-qissata min hadith ibn Abbas wahanan ala wahanin, wannan kissar da aka rawato daga Abi Sa'id al-Khudri ta wannan hanyar kenan go, ta ƙara wa kenan riwayar da aka samu daga Abdullahi dan Abbas rauni akan rauni, in ma a da wannan kissar wanda aka samu daga Abdullahi dan Abbas kana ga raunin bai bayyana ba, to wannan kissar da aka samu daga Abi Sa'id al-Khudri ta ƙara mata rauni akan rauni. Min ajali haza, to dalilin wannan ne ma qumna bi tahlil tariqil qissa, sai muka tashi dan mu warware mutane hanyar kissar min hadisi ibn Abbas wa tariqil qissa min hadisi Abi Sa'id. Kissar kenan ka gane cewa an jingina ta ne zuwa sahabbai guda biyu, da wane da wane, da Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu da Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. To shine yace to dalilin wannan ne, mu kuma yi muka tashi yi muka bayyana wa mutane ma haqiqatul amr. To me wai haqiqanin al'amari, ma'ana kissa ta inganta ko bata inganta ba, kaji abin da yace galibi mafi yawa daga cikin malamai masu wa'azi da masu kissosi suna daukar wannan kissa a matsayin ta inganta, har suna wa mutane labari a cikin wa'azi, yace wannan kuma ba karaman kuskure bane. Abin da ya kamata shine ka yaki bid'a, ba ka taimaka bid'a ba. Yana daga cikin ya kalbi da shine duk wani hadisi wanda aka kashi sai aka jingina shi zuwa sahabi, ko aka jingina zuwa manzon Allah, to wajibi ne akan duk mutum wanda yake da'awar shi ahli sunna ne ya bayyana mutane cewa wannan hadisin na ƙarya ne, ko kuma a'a ai sanadin shi bai kai ba gun da za ka hujja da shi. Duk wanda ya koyi wannan abu wallahi ya ta amana lalle, kuma gobe kiyama Allah yana iya kama ka, saboda ita wannan shari'a ta addinin musulunci a tsarkake take, banta buƙatar magudi, banta buƙatar abinda babu a ce akwai, ko abinda akwai a ce mene a ture shi, yanda kaga abin kawai haka zaka bar shi. Allah ya samu gani. Malam yake cewa wa tariqul qissa min hadisi Abi Sa'id, hanyar qissar daga hadisin Abi Sa'id, hatta nubayyana al-kazzabina, muna so mu bayyana wa makaryata wal matrukina, da wadanda an hasa karbar riwayar su fit tariqaini, a cikin duka hanyoyin guda biyu sun bayyana ko su bayyana. A hanyar Abdullahi dan Mas'ud ya nuna cewa marawaitan makaryata ne, sannan ga abinda malaman hadisi suka faɗa ƙwararru cikin ilimin hadisi, cewa an hasa karbar riwayar su sun ka dau a hanyar da ta zo ta biyu, shine daga Abi Sa'id al-Khudri, wanda suke cikin riwayar sai Imam ad-Darqutni, sai Imam al-Bukhari, sai Imam an-Nasa'i, sai Imam az-Zahabi, sai Imam as-Suyubi, me suka ce akan sai Abdurrahman ibn al-Jawzi, me suka ce akan kinsa, marawatan dukan su ne makaryata ne kuma matrukina, an hasa karbar riwayar su. Dan haka malam yace to he muka bayyana mutane su gane da cewa ba wa'annan riwayoyin wanda aka ka akan cewa manzon Allah yayi Isra'i da Mi'raji yace wani abu ne wanda yake tabbas ya huce sama ta bakwai yace anan ne inda matsalar take haliya ta kashin hudal Allah ya je ya iske Allah sun yi zance da shi kuma kalku mance zancen ma mun karanta ba a buƙatar maimaitawa sun yi asiri da Allah ya dan bashi wani abu in ya ga dama ya iya hudi wani abu ko in ya ga dama ya koyi kuma akwai abin da yace kale ga yakuwa kenan go yace to dukan su wa'innan kisosin ƙarya ne babu su ba su inganta li Allah ya taqawwala alaina mutaqawwilun dan kal wani mutum wanda yake kirkiran ƙarya ya fada akan mu yace ai mun ce kaza waye ta waham yayi tunanin cewa anna lil qissati shahidan ai wannan qissal kasan didi wannan malamin dan kasan ya kware wajen ilimin hadisi hali yanzu abin da yake so nuna ma didi duk wannan hujjar da ka kawo dan bira ya ga da male kurewa duk wannan hujjar in ga lura didi ba a riwayoyin da ya kawo bisa buƙatar mutaba da shawahidi ya nuna cewa ba a ilimin hadisi a fahimtar dukkan malaman hadisi al-Imam al-Bukhari al-Imam Muslim al-Imam ad-Darqutni Yahya ibn Ma'in ibn Hibban Abu Hatim al-Imam az-Zahabi ibn Hajar al-Asqalani sun tabbatar cewa a riwaya in an samu makarici to ba a buƙatar wani mutaba da shawahidi amma yanzu ka san me yake so nuna maka wai akan haka ma kuma zaka iya samu wani dan bid'a baraka ji a iya faɗin wani abu to shine ya sauki didi he ma hukunci cewa in ya hudi ma ka kuma ga inda zaka fito mishi to sauraka ji abin da yace didi he ya ce li Allah ya taqawwala alaina mutaqawwilun wa yatawahhama anna lil qissati shahidan yace yo ai qissal ai ba ta wannan hanyar ka dai ta zo ai akwai qissosi diya da suka zo akan cewa suna nuna sheda cewa wannan qissal haka nan to daga da abin da yace min hadisi abi sa'idin to tunda ta zo daga hadisin abi sa'id can kuma daga abdullahi dan abbas kuma an ce hanyoyin dukan su ba'ifai ne kenan tunda haka ne yuqawil qissata min hadisi bin abbas kenan qissal abdullahi dan abbas sai ta karawa qissal abi sa'id ne ko da rikari to in baka wance ba didi dan Allah wannan abin da na wadin a baya akwai malamin da ya magana akan wannan ko ba wannan malami al-imam as-suyuti me yace duk qissar da aka samu makariyati shawahidi da mutaba a batta ai amma in an samu ba'id wanda raunin shi kenan ba mai kari bane ko to anan ne kuma he a jirai ne shawahidi da mutaba mun lura kenan ta iya yiwa a wata kissa a kan batun shi a samu wani mutum ya faɗi magana irin ta shi ko ka gane to he a nuna cewa kenan duk da wannan mutumin ba'ibi ne to anan gindi an yi katari yayi daidai ta ina a gane yayi daidai saboda wani ya faɗi magana irin ta shi wanda shi wancan shi kuma ba ba'ibi bane he ta to na maganar ƙarya ta yi wa akwai wanda zai mai gambace magana ji ƙarya da ƙarya dan Allah an tambaye ka in suka hadu sai ya koma masu ƙari to kenan didi mu wannan mun huta wannan gurin kenan he dai wani ya hudi ya wani amma ba kai ba kai yanzu tunda ka san ilimin hadisi duk riwayar da aka samu makareci to ban ta aiki da mutaba'a da mene da shawahi Allah ka dardar da mane yake cewa lizalika najidul imam ibnu salah ka gani dazu ba kashi ba aiko da wannan ne zamu samu babban malamin hadisi wanda ake ce da shi Ibnu Salah ya rubuta littafin ulumul hadisi dan malamai sun ce didi a duka duniya wanda suka fara rubuta ilimin hadisi hanyoyin da ake ganewa mazajen da ake karbar riwaya ko kuma wanda ba a karba duka duniya da turwa bireme yana ciki wasu bireme masu kasashi wasu suka ce annabi ne wasu suka ce na uku ne turwa bireme yana ciki kamar yadda Ibnu Hajar ya tabbatar su da haka da al-Imamu al-Qabili al-Baghdadi a cikin tarihi Baghdadi Ibnu Salah ku rike shi yana cikin wanda suka fara ne rubuta ilimin hadisi baya cikin su duka baya cikin tabi'i baya cikin tabi'i daga baya ne yazo shi bayan sa al-Imam al-Bukhari Allah ka dardar da lizalika wasu sun ce yana ma gaban yana sa al-Imam al-Bukhari amma dai yazo a kasan sai Imam Bukhari lizalika tajidul imam ibnu salah fi ulumil hadis a safaha ta 107 yaqulu yana cewa himsa rabu wannan malamin wanda idan zaka zana malamai guda uku wanda suka fara rubuta ilimin hadisi a wannan fanni na ganowa mutum wanda ake karbar riwayar shi da wanda ba a karba da wanda a shi riwayar shi karan kanshi labarin shi ba a kawo hujja ya samu wani mutum ya mishi shaida mun lura da wanda shi kuma a labarin shi to ana aiki ne da maganganun mutum guda biyu ka lura akwai wanda ka gane wasu yasu mishi shaida ana karbar riwayar shi wasu kuma yasu ce ba a karba ita ma akwai ta ka'ida wanne ake dauka abe duka insha Allah za mu iske kun gane dan kalmu shiga wani babu ne daban to yanzu mu saurara mu yanzu wannan babban malami wanda aka yi sani da Ibnu Salah a cikin littafin shi wanda ya rubuta wanda ake ce da shi ulumul hadis me yace akan wannan mas'alar cewa idan an samu a wannan riwayar ga makariyaci sai aka samu wata riwaya daban kuma ga makariyaci to ya ake wannan riwaya daga ba a iya ganewa aka kawo hujja da ita ko ba aka kawo ba barkar abin da yace la'alla al-bahis alfahim ta iya yiwa mai bincike mai fahimta ya kulu ya iya cewa inna najib ahadithun mahkuman bi ba'dha lalle mun samu hadisi wanda suke yin hukumci akan bai banzin ma akauniha qadru yad bi asani tare da kasancewar ta an rawaito ta ne da isnadodi da yawa min wujuhin adidatin daga huskoki wanda suke daban-daban fa halla ja'altum zalika wa amsalihi to me yasa ku ka sanya ba wannan kuma da irin misalin wannan kissar min nau'il hasan amira ta kuma hadisi hasan amma ba ta kuma basani kun gane abin da yake ni ka iya samu wani daga cikin mutane yace to lalle mun samu hadisi wanda hukumci inda yake nunawa lalle ba'ibi ne kuma tare da kasancewar an rawaito ta ta hanyoyi da isnadodi daban-daban me zai hana to tunda an samu haka kuma labarin duka yazo iri daya irin abin da ya Imam Suyuti ya wadi me zai hana ku sanya ta a matsayin a dauke shi a hadisi haka ne aka hujja da shi li anna ba'da zalika abdun ba'dha ko kuma li anna zalika abuda ba'dha dan bangaren irin wannan riwayar to da wancan bangaren kuma da aka rawaito ta hanya daban ai ya kamata a ce ya karuwa wancan bangaren kalura to ina wanda ya faɗa haka sai ibnu salah yace to ni ne zan bashi amsa wa jawabi yace amsa wa jawabu zalika amsa da wannan abin anna laysa kullu ba'dhin bil hadis yazulu bi maji'ihi min wujuhi dan lawahu da wannan magana kai wannan ne ko kuma in ce tunda ya riga yayi daman a baya wa karuwayin mu kai akan wannan kaidar kai ibnu salah ya faɗa Al Imam Suyuti yace to garin wade maka ai ba wai kowane rauni bane a cikin hadisi yake kawar da zawwar shi ta wata fuskoki da yawa ba kowane rauni bane a cikin ilimin hadisi dan ya zo ta wasu hanyoyi da yawa yake iya turewa wannan rauni akwai raunin da in hanya dubu ta zama ta iya ture shi Al Imam Suyuti ne a baya wai Al Imam Suyuti ne yace kusan da cewa rauni wa iri biyu idan an samu rauni na wajen magana ko ta dalili example ka ce didi ya ce ashe yasar ne tabbas ka ji magana lawa sai dai amma kai mutumin da ka ji a wajen shi ne baka san ba wai da wanda kuma yake kirkirowa shi kuma ba ai ba ya faɗi dan Allah ya zauna hukuncin iri ɗaya ne yanzu kai example didi ai kaga magana sai da ma ake so a samu hakika sai ka ce didi a wajen magana ka kasa faɗin a wajen wanda ka ji amma ka ta gaji wanda shi kuma ba ai ba abin wai kirkira yanzu dan Allah ina magana da ka in an ture ta ta kai saboda baka bada ba hujja don wani mai madari yanda ka faɗi daga baya ai za a gane cewa ashe abinda didi ya faɗi gaskiya ne amma ba dan kai bane aka kawo hujja dan ka samu shaida to shi wannan magaritan shi kuma tana ne da samu shaida to shine yake so nuna masa ibnu sala a ka'ida na ilimin hadisi ga wanda ya nutsu cikin ilimin hadisi laysa kullu ba'dhin bil hadisi ba kowane rauni bane wa cikin ilimin hadisi yazulu bi maji'ihi min wujuhin yake kaucewa a ce wai shikenan wannan raunin a ture shi wai kasancewar wannan hadisin ya zo ta hanyoyi da yawa yana so nuna masa cewa akwai raunin da in ya zo wa ko ta hanya dariwa wata riwaya ta zo akan wannan zanzan ba ta iya turewa wannan illar ka gane didi yayi cewa bal zalika yatafawat shi rauni hawa hawa akwai abinda malaman hadisi suke cewa ba'ban shadida ba'ban yasira ba'ban kasira wasu sun ce abi ne kawai ba'ban shadidan ba'ban yasira babu na uku rauni mai tsanani duk marautin da aka same shi yana da rauni mai tsanani dukkan malamai sun ittifaki ba karbar riwaya shi mun lura duk marautin da aka same shi yana da rauni mai sauki ka lura to ana kawo hujja in ya samu sheda ana kawo hujja da magana shi in ya samu ko in ya samu mutaba yanda ya rawaito riwayar da irin wannan labarin duk da ka lura an dan samu shamce kadan to in wani kuma wanda ba irin shi ba mun lura fa ya rawaito riwaya zancan kuma sai zo irin nashi to ana daukan maganar a matsayin hadisi hasan ba sahihi ba shi ma saboda shi sahihi ba a samu illa ko ba gadangin to ne mun san da haka mallan yake cewa to ai shi bal zalika ya tafawat irin wannan raunin da suke magana akan shi hawa hawa ne wa min zalika yana daga cikin raunin nuka wanda manyan malaman hadisi irin su Yahya ibn Ma'in irin su Abu Hadim da Ibn Addi suka tabbatar da cewa rauni hawa hawa ne yake ba min zalika yana daga cikin irin wannan kashi ba abun la yazulu bina hawi zalika mun gani akwai raunin da in ya samu a cikin riwaya to wannan raunin bayya kawasuwa bayya iya shahewa bayya iya gocewa kwatankwacin irin wannan raunin wanda aka ka a cikin riwayoyin da magana wani irin rauni kenan wanda aka samu ƙarya a cikin shi kuma ƙaryar a ba wai kuskure ba a aikin shi mun gani yace ai zalika la yazulu bina hawi zalika li quwwati dha'f me yasa wannan matsalar batta iya kawasuwa yace saboda ƙarfin raunin me ƙarfin raunin da kariya, akwai karfin rauni wanda ya kai kariya. Wata ka'ad hazal jabiru an jabirihi, zaga wannan mutuma mai jiji da kai mai nuna hiya mai da abu dole, ya nuna cewa hiya zamna akan abin da yake so dole ya tabbata, wa muqawa matuhu, kuma da cewa hiya tsaye da abin da da a kwance yake. Wa zalika kabbadil ladhi yansha'u min kaunir rawi, to wannan mushi kuma kamar raunin wa wanda yake waruwa daga kasancewar marawaitin muttahaman bil kadhib. Dukkan malaman hadisai suna tuhumar shi da ƙarya, dan Allah in tambaye ka wanda ake tuhumar shi da ƙarya ne zai da shi. Aw kaunul hadisi shazan, ko kuma a kasancewar hadisi ya zamanto shazin. Kaga mun san me hadisi shazin ko marawaci sai ka, wanda duk malaman hadisai sun yarda da shi, shi ba makaryaci bane. Duk labarin da ya bada daidai ne, eh dai wata ran sai bada wani labari ya saba mutane bi irin shi, wanda su ma sai ka.
Na'am.
Yanzu wannan makaryaci ne didi. Ba makaryaci ba. To wannan irin wannan labarin diba didi. To in an samu wasu hanyoyi daban yanda ya faɗi wannan, kuma ya aka samu wata hanya wanda su ma yarda da duni, sai suka faɗi abin da ya faɗi. Kaga ya komo kan magana shi. Me yasa dama aka saka maganar ka dan kai kadai ne ka faɗi? Me yasa aka kama tawai nan saboda sun yi ka yawa? Kuma banda sun yi ka yawa sai suka saba maka. To irin wannan yace in ya samu mutaba ba, ko ya samu shawahid ana kan hujja da magana shi. To zuzi kenan ko? Yace amma wanda kawai tabbas an ce wadda'un ne, kazzabun ne, maturubun ne, yace wannan mutaba ba ta mishi sheda ba ta mishi. Ga abin da yake cewa. Yake cewa wa hazihi jumladun, to wannan bayanin duka na dunkule su ne. Tafasiluha, in kana so ka samu rarrabewar su, to da raku bil mubashara, to dole ne ana rikarsu ne da karanta littafin da ya magana akan irin wannan ka'idar. Misali kamar nukubatul tika na Ibn Hajar al-Asqalani, misali al-Isaba fi tamyizis sahaba na Ibn Hajar al-Asqalani, misali mizanul i'tidal na al-Imam az-Zahabi. Yawa irin wannan illar katankata na cewa ga irin raunin da ake iya kawo hujja da shi in ya samu shawahid, ga irin raunin da kuma ko an samu shawahid da mutaba'a ba a aiki da shi, kawai wannan illa sai ba ka hujja da wannan hanya. Malam yake cewa wal bahas, ka iya riskal haka da karanta littafin da ya bayani akan wannan baba, mun gani. Sannan kuma da yawan bincike a cikin mene ulumul mustalaha, dago yace fa alam zalika, ya kamata ya kai dan uwa mai neman ilimin hadisi ka san da wannan. Fa innahu minan nafa'is al aziza, yana daga cikin abu masu daraja, kuma abu ne wanda yake mai girma akan kenan mene wanda yake neman ilimin hadisi. Ma'ana yana so nuna ma cewa in kai kana cikin masu neman ilimin hadisi, to tabbas ka koma wa'innan littattafan da muka faɗi, kai bincike sosai ka gane cewa wannan ka'idar dole ne ka gane. Saboda in baka gane ta ba didi, zaka rika tafi ka da walwala a ilimin hadisi. Saboda ka iya cewa ai hadisi kaza ya samu shawahid da mutaba'at, kai kuma baka san ba wanda suka san fannin dariya za su mata. Saboda a riwayar an samu magare, a riwayar an samu maturuki, wata irin mutaba'a ce da magare, wata irin mutaba'a ce zaka ba maturuki. To dan haka didi wannan abin shi ma ya kamata kenan duk mu rike. Qultu he nace, wai qultu kenan. Al-Mu'allif Ali ibn Ibrahim bihaza yatabayyanu min hadha at-tahqiq, to da wannan ne kenan yake bayyana daga wannan tabbatar su wal anna qissata kalamin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama ma'a rabbihi laylatal isra'i hawla a'dahi lil anbiya la tashu. Lalle zancan da ake cewa manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam yayi tare da ubangijin shi a daren Isra'i da Mi'raji a bangaren kyautar da Allah madaukakin sarki wa annabawa, la tasihu, wannan bata inganta ba. Wa lam yasih annahu sa'ala rabbihi an ata'ihi li anbiya'i, bai inganta ba annabi ya tambaye Allah cewa ka ba wani kaza, ka ba wani kaza, ka ba wani kaza, to ni kuma me ka bani, bai inganta ba. Kuma bai dace ba ga manzon Allah ya wannan abu. Idan yayi haka, to kaman a yanda suke nuna cewa kenan bai jiba dadin abin da aka ba. Bayan dukkan malamai sun yi ittifaki cewa kyautar da aka ba manzon Allah ɗaya ta duka ta kyautar da aka ba annaba, misali alqur'ani, ba mu'jiza ba, bari magana da mu'jizozi, cewa ruwa ya bubbugo daga tsakankanin hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ga wani sahabi a yaki an soke mishi ido, idan shi yana reto kalluma sauran dirsi ya faɗi, da wani ma yana cewa ko in janye ma ya ce a bari dai hal in je wajen manzon Allah da annabi ya kama nan kin dibe ya meka kawai ya tura shi ya addu'a kawai, idan ya koma cewa bai ta ubanci wa din da yi. Sahabin da aka tambaye ta yayi gani yanzu kiyama da kayan haka ya faru, wannan duka kaga ai mu'jiza ne ko? To duka mu'jizojin manzon Allah, babu mu'jiza da ta kai alqur'ani, littafi ne ɗaya ta ya gagari dukkan mutanen duniya gabaki ɗaya, ba wai a ka irin shi ba. Allah ya mukabalanci duniya a kan sura ɗaya a kasu kalku ɗauka hikawar halmuwa. duk wannan masu ilimin da ka gani, masu ilimin hadisi, masu ilimin tafsiri, masu ilimin fiqh, to duka su tattaru, ba wanda sai iya kawo sura daya kaman gwalgwalan suratul azhar ko suratul kawthar ko suratul habab, ba wanda sai iya kata kaga aya uku ne idza jaa suratul nazar kenango tana da aya uku, ba suratul habab ba nake cewa, suratul nasr tana da aya uku, suratul azhar tana da aya uku, suratul kawthar to wai ba ka wurai ba, kaga shi a qur'ani ai ka wurai Allah madaukakin sarki muqabalanta a wata ayar go a wata ayar kuma yayin muqabalanci kuma kowa da kowa qul la inajta ma'atil ins wal jin al ins al mujrimuna aw aw al gubba eh kulluhum qul la inajta ma'atil ins wal jin ala an ya'tu bi mithli hadha al qur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira inda dukkan aljannu na duniya tun daga farkon duniya har karshe da wa'inda suka mutu da masu rai kowanne da ƴaƴan da jikokin Allah ce da za su tattaru tare da dangin mutane akan cewa za su kawo kwatankwacin irin wannan alqur'ani inda yake da fasaha inda yake da bayani inda yake da balaga inda yake rarrabewa da yani a hili Allah ce wallahi bas isa ba su kawo da su nemi wani taimako daban-daban da su nemi wasu halittoci daban su da maka musu Allah ce kariya suke ba su isa ba kuma ubangiji madaukakin sarki ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mithli wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqina tani fa in lam tafa'alu wa lan tafa'alu fattaqun nara alladhi waquduha an-nasu wal hijara u'iddat lil kafirin in kun zamanto kuna konkonto akan abinda muka sabaka a bisa kan bawon to ku zo da sura ɗaya kwatankwacin abinda yake cikin alqur'ani da bayani da fasaha da balaga maka shiru ya Allah ce ku ce musu in har ku aikata ba fa to har abu da kuwa iya da gangan ne aka ba su dama ka gane dan kansu ce ai baban ba dama sai aka kyale da aka dan ya ka ce to in ba ku yi ba to ba ku iya to ban Allah ce ku ji tsoron wuta wanda makamashin ta in an jeran lahira mutane da duwal watsayi wanda kuma an tanade ta ne dangane da masu taurin kai masu wa Allah gardama su ne kawai Allah ya wada abu su ce kariya dan haka ƴan uwa mallan abin da yake so ya nuna cewa wannan kissar da yake cewa manzon Allah ya cewa Allah cewa ya ba annabi Musa kaza ya ba annabi Ibrahim kaza ya ba annabi Dawud kaza ya ba annabi Isa kaza ya ba annabi Adam kaza mallan ya ce wannan duka bisa inganta da tarihi ta tsinniya be ma huce ba sama ta bakwai yaje shin hudal Allah abin da nake so da farkon ku gane kissar cewa ma hal yadda ta ka shin hudal Allah wannan ma ƙarya ne da inganta ba babu inda inganta sunna da manzon Allah an yi haka mallan yake cewa كذلك لم يصح انه سال ربه كما هكا بي انغانتو بتيوا النبي يا تنبي الله شي ني مي كبان wannan ma bai inganta kuna ji ayi waigo wa qala lahu fa bima faddalitani ko suka ce wai annabi ya ce wa Allah to ni kuma da me ka bibita ni akan wannan annabawan kama faddalita haulai kama yanda ka bibita wadannan sauran annabawan wa lam yasih anhu annahu zakada li rabbihi ata al anbiya bai inganta ba annabi ma hal wai ya tasawa Allah cewa kyautar da yawa annabi annabi bai taba wannan zanci mallan yana so nuna maka ba wai a isra'i ba a duka rayuwar shi bai taba tasa Allah cewa ka bawa na kaza kaddara ko a rayuwar kasa to ni ne ka bana annabi bai taba irin wannan manzon Allah mallan a yanda yake da kyakkyawar dabi'a ya zai yi irin wannan kaman ka zo fa example ne zan yi a madadi shi annabi yawa Allah kace Abdurrazzaq naji an ce ka bawa yasar miliyan to ni yanzu a matsayina a wajen gani kuma nawa zaka ba dan Allah akwai hasara ko ba ne yanzu na tazo maka dan tantin sarka da baka bashi miliyan me yasa ban ce bani ka ba to dan haka kaga shi karan kan hanyar da suka biyo cewa sun ji mutuncin manzo Allah amma kaga kuma saboda su kariya ce suka kirgiro amma ba su gane ba da haka la haula wala quwwata illa billah summa sa'ala rabbahu qa'ilan sai suka ce wai ya tambayi ubangijin shi yana mai cewa fa ma zali ya rabbi to ni kuma me nake da ya Allah kaman yana so ya matsa Allah ya bashi wani abu wanda yake abin da ya ba sa ran annabawa mallan yace wannan kissa ita ma ƙarya ce bata inganta ba kazalika lam yasih anna Allah ta'ala ka daba nabiyahu sallallahu alaihi wa sallama bi lailatul isra haka kuma bai inganta ba cewa Allah madaukakin sarki yayi zance da annabin shi a cikin daren lailatul isra fa qala wai taimake nasarutuka bi ru'ub wai na taimake ka a halin tsoro mun gane wannan abu a ina ne aka yi shi a Madina isra'i da miraji a ina ne aka yi shi a Makka dan Allah mallan kadi ba ga gariya su kaga matsalar din za su kirkiro ƙarya man cewa shi abin da ya faru a Makka da abin da ya faru a Madina. Wannan hadisi wanda al-Imam al-Bukhari ya rawato shi da Muslim, duk malaman tafsiri sun tabbatar cewa wannan abin ya faru ne a Madina. Wan Isra'i da Mi'raji kuma dukkan malaman tarihi da malaman tafsiri da malaman hadisi da nabi sun tabbatar a ina ne aka yi shi? A Makka ne aka yi shi. Malam yana musu tsari wa ju'ilat wa ja'alat lakal arda masjidan wa dawran, cewa wai Allah ya ce mishi na sanya maka kasa masjidan duk inda kai sallah zai wa dawran, kuma in ka rasa ruwa duk inda ka buga a kasa kai te mama to kan bacin alwala ne kai. Wa ad'amtu ummatuka alfai, kuma na ce al'ummalka alfai, mun san alfai ko. Wa arsaltuka ila aswadin nasi wa ahmaruhum, sannan na aiko kai zuwa bakajen mutane da jajayen su, wayannan maganganun duk ƙarya ne ba a yi su ba sai in ganta. Bal walam yasihi kadhalika fi hadithin qudusi, ko a hadisi qudusi haka kin da in ganta ba, wata gida wani zai tsaya a hadisi qudusi ne ta hadisi qudusi ma ƙarya ce da in ganta ba, kwata kwata abin ba a yi shi ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai keta ba wani teku na duhu ta iya dubu kilo 70,000 ko masiratu 70,000 wani teku na hasge shi ma tahiyar 70,000 ka yi wa malama masiratu 70,000 na kaza, duk wannan ƙarya ne. Ballantana wai hali ya je wai shunhud al-fadal Allah, malam dan Allah kariya wa baka labari al-fadal Allah akwai shunhud, kahin ataka ta waye baka labari nassun qur'ani ya ce ma al-fadal Allah akwai shunhud, hadisi na manzon Allah ya nuna ma al-fadal Allah akwai shunhud, su waye to yan fadal Allah da mai dan Allah malam kadiwa ga magana ta ƙarya mutane kuma ma ba sai. To dan haka malam yace dukkan wayannan zantuntukan da aka zanu babu ɗaya wanda ya inganta. Sauran ku he nuna cewa an yi haka kin ne dai, amma a hadisi ne aka samu kuma ba a Makka bane aka yi a Madina. Shi kuma duk abin da ya faru akan Isra'i da Mi'raj a nan ne aka yi shi. A Makka ne aka yi shi. Malam yake cewa bayan ya kare da ƙaryar su ya nuna cewa in ma akwai wanda yake shakku akan cewa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce sama ta bakwai yayi tahiyya ya je gundama, shi kanshi mala'ika Jibril ya ce mishi to ci gaba ya kai masoyina, idan na saki nayi fa daya daga nan to Allah zai kona ni da hasken kodara, yanzu kai ne Allah ya yarda da kai. Ya kama shi a riwayal aka ce ya rungume shi ya shajja'a shi ya kara mishi gari yayi ankurajen shi. Malam ya ce duk wannan gariya ne da inganta Allah ka tartar da mu. To bayan ya kare da wannan ya ce fa'idatu, ya ce wannan ita kuma fa'ida ce, naqal al-qasim, kun san al-qasim Jamaluddin al-Qasim wani babban malami ne wanda ya rubuta littafin akan babe na tafsiri ana ce da shi mahasilut ta'wil. Allah ka tartar da fi qawaidut tahdis, a ka'idodi na zance wanda ake daukar shi a matsayin ka'ida na hadisi. Kun san akwai bambanci tsakanin hirar da zaka mun afada kuma da karbar hadisi, ka san me yasa? Saboda bambancin su shine hirar ka da zaka yi, in ka ga dama dan in gane ka iya kari da rai mallura shi kuma a hadisi kawai iya lafazin da kaje zaka wani, kuma banda wannan ba a raba a riwayal hadisi kawai yanzu ka bani labari, kuma yadda gaba ka ce mana hadisi ne wa heka hin ka bani labari ka ce mana hadisi ne daga manzon Allah, kuma banda wannan heka tsaya na shirya hallo zan rubuta, kuma dokana hodi ina rubuta ba wai ina rubuta ba kawai ka ƙara samu a malamin mutane mai suka dauka qawaidut tahdis, ka'idodi na lokacin da zaka karbi riwaya to ga matankan da ake bi dididi ba ka hin shi mai zancan yama kai ma ga yanda zaka bi tukun kuma in ka bada labarin a yarda da kai. Malam da yazo a safaha ta 66 an abil baqa al-akbari, an abil baqa al-akbari kala, wani ana ce da shi abil baqa al-akbari yake cewa innal qur'ana ma kana lafzuhu wa ma'anahu, lalle shi al-qur'ani duk abin da ya zamanto na lafazin shi da ma'anar shi min indillahi, yazo ne daga wajen Allah bi wahayin jaliyya da wahayi wanda yake mai girma. Wa ammal hadisul qudusi, amma hadisi wanda yake qudusi fa huwa ma kana lafzuhu min indir rasul, shine wanda lafazin asalin shi daga manzo ne baka ce ba daga Allah, mun gane. Wa ma'anahu min indillahi bil ilhami aw bil mana, ma'anar shi kwa daga wajen Allah ta galura, ko dai wahayi na ilhama a sanar da manzon Allah a cikin zuciyar shi, ko dai ya gani a mawarki dan su ru'yatu salihin haqqan as-salihin bi ma'ana anbiya, ru'yatu salihin haqqan bi ma'ana ru'yatu al-anbiya'i haqqan. To kalka ce wai zaka ka hujja da hadisi qudusi kuma ka ce daga Allah, sai ka ce qala Allah, sai ka ce qala rasulullah, kuma qala Allah ta'ala, in ka ce qala Allah ta'ala to fadi mansura sai ba qur'ani bane ka ce to bari ku ya mun ba ta qala Allah ta'ala, in dai ba qur'ani bane ka ce mene qala rasul, kaga wannan ba wata kaida ce, kaga ne wanda babban malami Abel Baka Al-Akbari ya karanta su da mu shi Al-Qur'ani, duk abin da ya zama to lafazin shi ne da ma'anar shi ne to daga wajen Allah ne, kuma da wahayi wanda yake mai girma, yana nihin nazala bihi ruhul amiyan ala qalbika li takuna minal munzirin bi lisanin arabiyyin mubin. Malaika Jibril ne sabko da shi, masha Allah, barakallahu fik. To za mu tsaya daga nan insha Allah subhanahu wata'ala gobe insha Allah zai karo mu wata fa'ida wadda take nuna cewa mutum ya gane cewa akwai bambamci mai nisa tsakanin abin da ya inganta daga manzon Allah da abin da bai inganta ba, kuma akwai bambamci mai nisa in kana so ka gane cewa ya za a yi a gane hadisi sahihi da da'if. In ka tsaya kama bayani a hankali, abin ba wani abu bane mai wahala, daga zance ma kana iya gane hadisi sahihi da da'if. Saboda ka lura hadisi da'if galibi labarin shi Qur'ani ma ke fara sabawa, zahirin Qur'ani kawai zai sabawa. Ga wani abu wanda Al-Qur'ani ya bada labari, kawai kaga hadisi da'if ya zo ya ce a kawai ba haka bane. Yanzu bari dan buga man misali a wannan labarin da aka kawo daga Abdullahi dan Abbas, duk da an jingina maganar ba shi bai wai, sun ce manzon Allah har ya ga Allah da mene da idanuwan shi guda biyu na sun Qur'ani shi kuma mai ce la tu dirikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa ladiful kabir, isan tsin ido da karfin ido ba ta iya bari su kal ganin Allah, ma'ana ko ta kwata ta a bata dama ma ba ta iya. Shi Allah shine yake ganin ku, kuma shine mai tabbasawa, kuma shine kwararre wanda in ya bada labari babu gajiya ba kuma daidai ne, kamar yadda wani nassin yace in tad'uhum la yasma'u du'a'akum wa law sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum yatabi wa la yunabbi'uka mislu kabir. Ba wanda zai iya baka labarin wani labari daban wanda kowa bai sani ba kaman kwararre Allah. Duk labarin da za a baka iya samun matsala ma banda na Allah. Me yasa Allah a cikin suratu Yusuf yake cewa nahnu naqassu 'alayka ahsana al-qasasi bima awhayna ilayka hadha al-qur'ana wa in kunta min qablihi lamina al-ghafilin. Mu muke baka labari mafi kyaukin labari wanda babu ƙari babu rage. Duk abinda muka baka labari akan Yusuf abin waya faru, kar ka dauka cewa ta tsinniya ce ko film ce ko dubara ce ake koya ma, a'a wannan mu ne muke sauka sama wahayi a cikin Al-Qur'ani. Wannan labarin na Yusuf da ka gani ba gaba a can gaba Allah ce laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi Allah ce mi ayatul lisailin, ya zaman to gani hankali ba dangane da rayuwar Yusuf da ƴan uwan shi. Akwai wata lisan muralho mai girma, amma ga wanda yake tambaye da cewa ya ake zaman dan uba, duk wanda yake so ya gane yadda zai zamana da dan uba ya kana surat Yusuf. To kalka ba kanka wahala, duk abin da za a ma indai dan uba ne. To abin da aka wa Yusuf a dari kai ɗaya ne a gama, ana jiran ka kaji mure goniya tare da ta, ka san ba idan rabar ba ka ci ta kenan. Dan uba akwai sai, amma kamar yadda na yi bayani ana samun masu adalci wanda su bisa ganin bambamci tsakanin cewa mu hoto mutum uwa ɗaya uba ɗaya ko a uba ne gama, a su abin da suke nuni cewa duka sun hoto ne ta mani guda. Akwai masu wani ka gani ba su da yawa a mutane a ɗari ka iya samun goma, gomi ya tare da ka sami ƴan shamte ka Allah raba mu da su kilo ne ƴan shamte Allah sa mu cikin goma. Daman kar kuma tana sun Qur'ani ya nuna cewa ana samun mutanen girgi ne cikin ƴan kadan, su kuma mutanen banza ina ake samu ka iya fahimta kai ma, walakin na aka zara nazi la ya alamuna la ya shukuruna la ya fuqahuna kaji da dewa ba shi ba hazalika ba. Hal Abdullahi dan Abbas yake cewa ya Allah a sanya ni cikin ƴan kadan ke, saboda galibi yake ji an ce ai masu lura ƴan kadan. Wa tilka al-amsalu nadribuha lin-nasi allati wa ma ya'qiluha illa al-alimun wa ma yatazakkaru illa ulul albab. Allah madaukakin sarki ya kadartar da mu. To a Hausa dai didi abinda zamu nuna cewa duk wanda yaji ana magana akan cewa wa manzon Allah ya huce sama ta bakwai, ya keta teku na duhu da teku na haske, yayi wata tahiyya wanda ba wanda ya san hakikanin da ya Allah, ya iske wata shunhuda iya takawa. Hal akwai wata riwaya daban ma an gadi ba al-Isra wal Mi'raj, kamar yadda wannan malamin yammu irshad a baya, wai cewa wa manzon Allah lokacin da ya taka shunhudal Allah da takalmi he zabura zai tuɗe takalmi. A wannan riwaya ba wannan bane makaranta, wanda yake so ya samu wannan magana da nake wadi kuma al-Isra wal Mi'raj, wancan wanda aka ce wai wai an samu wannan tafsirin ne daga Abdullahi dan Abbas wanda littafi ne mai zaman kanshi, yana da safaha 46 duka fajikin da yake da falle baya daga ba 46 wai cewa da ya zabura wai Allah ya ce mishi menene, sai ce ya ubangiji ya zan taka shunhudal fadalaka da takalmi na, sai Allah ya ce a'a hayo da takalmin ka ai kai kin yardadde ni. Wai ya tana ne wai lokacin da aka ce Annabi Musa fa qala ana alayka innaka bil wadi al muqaddas, duwa aka ce ai kai ba kaman shi bane, har ina ga muku da annabi Musa dan Allah mallan kariwa gani ta tsinni ha to yanzu wanda ya faɗi wannan magana kaga yanzu kaga wannan magana daga hadisi yanzu dan Allah mai hankali ya zai iya faɗin wannan magana to ita kissar ma bata inganta ba shi yanzu ayi magana ne yake da zikir wannan kissar ko to kissar da zaka yi kiyasi da ita ga ba annabin ma ita kanta ma kariya ce bata tabbata yanzu kiyasin ga yanzu idza baqala al-asal badala al-qiyas in asal ya lalaze to duk abin da aka yi kiyasi a jikin asalin to shi ma fa ya tashi daga aiki to duka amma wannan ka gane ba komai bane ka wannan in ka dawo ai wannan mawakan na Najeriya ai jahilai daga kaji lafazin su ka san ba su ba karatun addini abinda ba babu shi a addini ba suke shashi mu wasu bane za ka ga sun dau siffal Allah sun dabga manzon Allah wannan duk wanda yake ji yanzu dan Allah in tambaye ku wanda tayi waƙen lam yalid wa lam yulad ta san me lam yalid wa lam yulad wanda yayi waƙen lam yalid wa lam yulad ya san me lam yalid wa lam yulad wanda tayi waƙe take cewa abin dogaro na Muhammadu me dogaro wanda sani ba da wake dogaro ana dogaro da wani duk wanda ya dogara da wani malamai duka sun ittifaki cewa yayi shirka saboda duk wanda ka dogara ba dan lokaci kadan zai tsiya sai goye mutu kuma wajen ma za ka koma shi kuma wanda ake dogaro da shi ba a rabuwa da shi ala ba kai yanzu kana dan lanzu ana akwai ilimi ko babu ilimi kaga magana da babu ilimi in akan ta sani ne ta faɗi ta yarda in kuma akan jahilci ne muna mata uzuri Allah sa daga baya ta gane to yan uwa wanda za su yi bayani akan wannan abu wayannan abubuwan duk da ake zanuwa cewa annabi ya huta sama ta bakwai ya ke ta teku na haske teku na duhu ya je sun yi zance da Allah ya bashi kaza duk ƙarya ne bai inganta ba kissa sahihiya la min alquran wala min as-sunna wala min alhadith alqudsi kamar yadda malai bayani duk inda ka ji wannan kissa ƙarya ce bata inganta za a kawo abin da ya inganta insha Allah a gaba hal tabbata suwa cewa riwayoyi da aka samu dadi daga wajen Abu Huraira da Abdullahi dan Mas'ud da Aisha radhiyallahu anha wayannan guda uku duk sun tabbata cewa annabi bai gaba Allah kai ka ji annabi ya ga Allah to ga wanda suka yi kuwa ilimi sun ji annabi bai gaba Allah kai shi annabin kanshi kuma aka tambaya ya ce bai gaba Allah in so kake ka girma ma shi ka kai shi babu mai magana haka wannan baban da muke malami na'am سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وما كان من صدق فمن الله وما كان من خطأ أو زلل فمني ومن الشيطان وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.